Bayan haka ƴan uwa musulmi abinda hutuba ta yi bayani akan shi. Bayan godiya da yabo da jinjinawa da girmamawa da fangamawa da ambato mai kyau ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam. Ɗan uwa musulmi mu sani cewa Allah madaukaki ya zaɓi wasu zaɓaɓɓu a cikin halittun shi. Ya zaɓa daga cikin mala’iku waɗanda ya maida su manzanni. Ya zaɓa daga cikin mutane waɗanda ya maida su manzanni. Ya zaɓa daga cikin maganganu mahi alherin magana ita ce maganar shi. Ya zaɓa a fusafan ƙasa mahi alherin gurbi su ne masallatayyan Allah. Ya zaɓa daga cikin watanni mahi alherin wata shi ne watan Ramadan, kamar yadda ya zaɓi watanni guda huɗu waɗanda ake ce masu watanni masu alfarma. Ya zaɓa daga cikin kwanuka ya zaɓi yinin Juma'a shi ne mahi alherin yini. Ya zaɓa daga cikin darare mahi alherin dare shi ne daren Lailatul Qadr. ‘Yan uwa musulmi mu girmama abin da Allah ta'ala ya girmama. Ana girmama al’amurra ne iya girmama wadda Allah ta’ala ya yi masu a wajen masu hankali da masu ilimi, kowane abu ana ba shi girma da matsayi, gwalgwadon girman da Allah ya ba shi da matsayin da Allah ya ba shi. Ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari da Muslim hadisin Abu Bakar da Allah ta tabbata a gare shi, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, lalle zamani ya juyo kamar yadda yake ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasai, shekara tana da watanni guda 11, daga cikinsu akwai guda 4 masu alfarma, 3 cikin 4 jere suke, Zulqa'ada da Zulhijja da Muharram sai Rajab. Wannan watan na Rajab shi ne ake ce ma Rajab Mudhar, wanda yake tsakanin Jamada da Sha'ban, don a bambance shi da Rajab na Rabi'a. Saboda Larabawa a lokacin jahiliya akwai ƙabilar Rabi'a wanda suna ganin watan Rajab yana nan tsakanin watan Sha'ban da watan Shawwal kenan Ramadana a yanzu. Su kuma Mudhar suna ganin yana nan tsakanin Jamada da Sha'ban, shi ne manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar mu da cewa watan nan na Rajab wanda yake da alfarma shi ne wanda yake tsakanin watan Jumada al-akhira da tsakanin Sha'ban, kenan shi ne watan da zai kama cikin satin nan namu da izinin Allah ta'ala. Domin a yau watan Jumada al-akhira yana da kwana 28, kenan cikin satin nan namu watan Rajab zai kama, wanda shi watan na Rajab yana daga cikin watanni masu alfarma. ‘Yan uwa musulmi, annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cikin wannan hadisin ya bayyana mamu waɗanne watanni ne masu alfarma. Domin Alƙur'ani ya faɗa mamu cewa cikin watannin Allah guda 12 akwai guda 4 masu alfarma. Amma Alƙur'ani bai zana mamu su ba. To a wannan hadisin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zana mamu su. Yace wato waɗannan watannin masu alfarma su ne watan Zulqa'ada da watan Zulhijja wanda ake aikin hajji a ciki, da watan Muharram wanda yake kamawa kai tsaye bayan Zulhijja. Waɗannan ukun jere suke a wajen jeri da lissahi, amma akwai wani dabara wanda ba jere da su ba, shine cikon na huɗin, shine watan Rajab wanda zai kama daga wannan watan da izinin Allah ta'ala. ‘Yan uwa musulmi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mamu waɗannan watannin masu alfarma guda 4 karara, kamar yadda ambatonsu ya zo cikin Alƙur'ani. Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah, lalle lissahin watanni a wajen Allah 12 shahara, wata 12 ne. Allah ta'ala ya ce yawma khalaqas samawati wal ard, tun da Allah ya halicci sammai da ƙasai haka Allah ya sanya watanni 12 a cikin littafin shi. Don haka Allah ta'ala ya ce zalika ad-dinul qayyim, wannan shi ne addini mai ƙanƙe wanda zai faɗa ma watanni, kuma kowane wata zai ɓullo ya kama a sama, ku gani kuna ƙilgawa kuna lissafawa, wannan shine miƙaƙƙen addini. Fala tazlimu fihinna anfusakum, don haka kar ku zalunci kawunan ku a cikin watanni masu alharma, ku aikata zunubai, ku aikata saɓon Allah, domin zunubi cikin watanni masu alharma ƙara kabri yake, ƙara girma yake yi, wato ba ɗaya bane ka aikata laihi ko wajajen da Allah ya ware ya sanya su suka zama wajaje masu alharma. to kaje can kai sabon Allah ba dai bane da kaje sauran wajaje wanda babu dalilin da ya nuna suna da alharma yanzu mutumin da ya saba ma Allah a cikin garin maradi a cikin unguwar kwana tsaba ba daidai yake ba da wanda ya saba ma Allah a cikin Makka a cikin harami domin saboda shi wannan wajen aya Qur'ani karara ta faɗi cewa duk mutumin da yaje can ya aikata sabon Allah ko wani abu na zalunci to sai Allah dandana masa azaba mai radadi nan kuma maradi babu ayar da tace za a dandana an ce dai zinubi ko ina bai da kyau laihi ko ina mutum ya aikata shi laihi ne to amma wajajen da Allah ya ware yace wannan wajajen suna da alharma to zuwa can kai ibada ba dai bane da yin ibada sauran wajaji ibada a can ta hi girma ta hi lada ta hi kabrara ta hi lilimkuwa wato sakamako a wajen Allah kamar yanda zunubi a irin waɗannan wajajen to haka akwai wajaje masu alharma akwai lokuta masu alharma to daga cikin lokuta masu alharma akwai watannin nan guda hudu wanda aya alqur'ani ta fadi kuma karshe tace fala tablimu fihinna anfusakum kada ku saki ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watannin masu alharma guda hudu dan uwa musulmi mu sani waɗannan watannin guda hudu masu alharma suna da wasu ababe da aka kebance su da su suna da wasu bambance akan sauran waɗanda ba su ba daga cikin bambancin dake da kai shine zunubi a cikin su yayi girma akan zunubi a cikin wani lokaci wanda ba su ba katada Allah yi mai rahama yace lalle ne zalunci a cikin watanni masu alharma yayi girman laihi yayi girman muni a wajen Allah sama ga wani su don haka koda dai zalimcin a kowane hali ba abu bane mai kyau sai dai Allah yana girmama abin da ya ga dama domin shi yake da zabi Allah kadai yake zaba in ba Allah bane yace kaza yana da girma yana da alharma to kai baka ita alharma ba a hasashanta da kai in dai a addinin Allah ne na musulunci kawai haka da kai sai ka hasaso to iccen din ya na kana kaza yana da alharma sai mutane su je su yi ta cinka sai dai garin jahilai da inda gayya jahilai take kawai haka sai ka hasaso da kokolwanka cewa duci kaza yana da alharma yana da albarka mutane su je su yi ta nema wannan sai bangaren jahilai ake haka amma a bangaren musulmi waɗanda suka san musulunci sun san duk abin da ke da alharma Allah da annabi ne suke tabbatar da yana da alharma shikenan kuma ya tabbata mai alharma wuri mai alharma yana tabbata alqur'ani da sunnar annabi lokuta masu alharma suna tabbatuwa da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce shi yake zabin abin da ya ga dama haka Allah ta'ala ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar ma kana lahumul khiyara yana daga cikin abin da Allah yake bance su waɗannan watannin da shi su watanni ne wanda musulmai ba su zuwa su fara yaki da wasu cikin su farawa abbe halatta ba amma in wasu suka takale ku ba ku kuka fara ba to Allah ta'ala ce ash-shahrul haramu bish-shahril haram wal hurumatu qisas amma in ba ku kuka fara ba su suka fara to kuna iya ramawa sai dai ku musulmi haramun ne gare ku ku fara yakatar wasu a cikin watannin to kuma farawa aka ce bai halatta ba amma ya halatta a ida a ciki sai an faro daga cikin wani wasu watanni yanzu idawa ne za a yi cikin su ba matsala kenan farawa Allah ya hana a cikin waɗannan watannin kamar yanda Allah ta'ala ya faɗi karara a cikin littafin shi mai tsarki Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani la tuhillu sha'airallah kada ku saki ku halatta ababe wato masu alfarma sha'airallah alamomi na addini na Allah kar ku halatta makanku su wala shaharal haram kuma kar ku saki ku halatta makanku wata mai alharma haka Allah ya fadi a suratul tauba yace fa idan salakal ashhurul hurum idan watanni masu alharma sun wuce faqatul mushrikin to ku je ku ci gaba da kashin mushrikai a yaki yana daga cikin abin da Allah yake banci waɗannan watannin masu alharma ayyukan da ake yi na aikin hajji kaf din su cikin wata mai alharma ne ake yin su watan zulhijja gaba ɗaya ayyukan hajji cikin su ne kamar yanda Allah ya faɗi yace alhajju ashhurun ma'lumat su lokutan hajji watanni ne sanannu yana daga cikin abin da aka kebance su da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwar shi yayi umara sau hudu dukkanin umarorin da manzon Allah ya gaba ɗaya cikin watan zulqa'ada ne yayi su kamar yanda Ibnu al-Qayyim yace don haka mahi alherin lokuta na yin umara shine watan zulqa'ada domin shine watannin da manzo duk umaran manzon Allah kaf cikin zulqa'ada yayi dan haka ba cikin Ramadana bane umara take mai hijja kamar yanda su jahilai suke dauka ko suke tsammani duk Ramadana sai su tai umara a lokacin da yake mai hijji na yin umara shine watan Zulqa'ada a cikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dore kuma yana cikin watanni masu alfarma yana daga cikin abin da aka kebance waɗannan watannin da shi ɗan uwa musulmi wato shine cewa cikin waɗannan watannin masu alfarma ne ke da kai layalin ashir wanda Allah ya rantsuwa da su cikin walfajar ya ce wannan layalin ashir darare guda 10 masu girma masu muhimmanci wanda a cikin kwanuka na duniya manzon Allah ya ce babu wasu kwanuka wanda suka hi daraja da alfarma da matsayi sama ga waɗannan kwanukan guda 10 na watan Zulhijja kaga kenan cikin waɗannan watannin da ne masu alfarma wanda cikin su ne kuma ke da kai ranar Arafa tana cikin mahihitar ranaku cikin su ke da kai ranar sallar layya wanda alhazzai cikin wannan yinin suke yanka su yi jiha sannan kuma su yi aski sannan kuma waɗanda ba alhazzai ba suke gidajen su musulmi cikin su suke zubar da jini domin Allah suke yi ma Allah yankan dabbobi domin su samu kusanci ga Allah cikin waɗannan watannin ne ke da kai ayyamut tashriq cikin waɗannan watannin ne ke akwai yawmul qadr cikin waɗannan watannin ne ke akwai ranar ashura wanda yinin ashura shi ma yini ne mai girma azumi a cikin shi manzon Allah yace yana kankare zunubi na shekarar da ta wuce yinin ashura shine yinin da Allah ya tsiratar da annabi Musa da shi da jama'ar shi ya halakar da fir'auna da gayyen mabiyan shi a ciki don haka ɗan uwa musulmi waɗannan watannin watanni ne wanda suke masu daraja masu girma saboda haka yana da kyau a matsayin mu na musulmi mu girmama abinda Allah ya girmama mu yi kokarin kiyayewa game da aikata zunubai a cikin waɗannan lokutan dama aikata zunubi ga musulmi a kowane lokaci yana kiyayewa to musamman ma in aka ce lokuta ne masu girma wajen Allah masu alfarma musamman in aka ce ka zo a wuri wanda yake mai alfarma mai daraja ba abin da ya dace in banda mu kokarta aikata ayyuka na alkhairi a cikin watanni masu alfarma da cikin dukkanin sauran kwanuka na rayuwar mu na roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuran mu ɗan uwa musulmi akwai wato ɗan agaji sun yi sanarwa na cewa wato yanzu babu takardu ko lambobi da ake ba waɗanda suke aji ababen hawansu amma abin da suke bukata a sanar da musulmi shine cewa duk in aka gama sallah da an sallame to minti 2 ne suka bada za su bada damar kowa ya dauki abin hawan shi kenan saboda haka ɗan uwa musulmi sai ayi hakuri kar mutun yaga an takura mai minti 2 wato in zakai zikirin bayan sallah ba kamar idan gama ba ko to amma saboda akwai wanda ba su yin zikirin kuma ba a san a tsaida su sai suka zabi tsakatsakiya minti 2 kaga ba a cutar da kowa ba kai ma wanda zaka zikiri sai ka dan gaggauta yin zikirin ka tashi ko da dai baka je kai rike motan ka ba to ya zama kar idan ka suna gare shi kana ganin shi domin saboda kun san yanda abubuwan duka suka canza yanzu suke saboda haka kenan tunda babu wata shaida da an sallame sallah daga sallamewa zuwa minti 2 ne dan haka ɗan uwa sai a ƙara hakuri kar mutun ya kagara yaga an ki barin shi kowa ya san maslaha ce da amfanin mutane yasa ake wannan tsari kamar da haka sai a ƙara hakuri kuma ya ga jinnan ba biyan su ake ba ba komai kuke ba su ba duk inda mutun zai je ya aje abin hawan shi a cikin garin nan ko da ganin mallahiya kaje sai ka bada kuɗi a tsare ma amma nan za a ta tsari sai wani ya kawo taurin kai ko girman kai ba zai bi tsari ba ba zai bi doka ba ko ya ga wai shi mai saboda kawai ya ga wato waɗannan bayan Allah ne masu aiki saboda Allah ba su da sanda ba su da bindiga ba su mai komi dan haka akwai gabana mutane sun sha zuwa su wulakanta dan agaji wani daga cewa wani dan taso gyara sauran ka cika shikenan ya zama matsala gare shi kai ka kawo ni nan wurin kaza kaza shikenan sai ya zahin kai ya kamata ɗan uwa musulmi mu sani cewa wajen ibada ne muka so kuma idan ba mu sanya tsari ba a wajen ibada mun mu musulmi sai dai mu dora ganin tsari a wajen ibada kristoci sai dai mu dora ganin tsari a wajen kafirai mu ba mu da haɗin kai ba mu da fahimta addinin namu ma ba za mu girmama shi ba ta yanda za mu kama komai ya tafi da kyau saboda haka muna fata ga ɗan uwa musulmi don Allah su ƙara yin hakuri game da ire-iren waɗannan tsare-tsare ba takura bane ba cutarwa bane amfanin ka ne domin inda ka fito baka tarda shi ba wata kila ma sai ka yi ladamar da hasallar ka sai ta ɓaci amma wato an yi tsarin da za a kiyaye kenan dukiyoyin mutane sai ka kama in kai ka huto ka tuno wani dan uwan ka bai huto ba kenan sai ka kama domin kowa ya samu a tsare mai dukiyar shi Allah ta'ala ya kama mu akwai wata baiwar Allah da take bara addu'a ga ƴan uwa musulmi cewa ɗanki da nafin sun rike wani daga cikin ƴaƴanta dan haka muna roƙon Allah ta'ala ya bashi mahita Allah ta'ala ya kubuto shi Allah ta'ala ya bashi mafita mafi kyau kuma mafi sauki Allah ta'ala ya huddo shi ya tabo shi daga hannun waɗannan azzalumai da ma dukkanin sauran waɗanda suke ga hannun su Allah ta'ala ya ba su mahita mai kyau muna roƙon Allah ta'ala dukkanin al'umman musulmi waɗanda suke cikin wani kangi ko kunci ko wahala ko takura Allah ta'ala ka tsamo su da rahamarka ka tausaya musu ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka kwararo alkhairori da albarkoki a cikin wannan jaha ta mu ta maradi da kasar mu ta Nijar baki daya wala hawla wala quwwata illa billah mu tsaya da sallah.